الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 23 ga watan Zulhijja shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 9 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya dan uwa ke cewa ya ji wani malami na fadar cewa a ƙarshen shekara da farkon ta ana buƙatar ayi azumi kuma wannan fada ta sadi ba shi da wata madogara alqur'ani ko hadisi don haka anan abinda zamu fada shine wannan fada ta shi fada ce wanda za a watsar masa da kayansa domin babu wanda ya isa ya kebance ma wata ibada zamani ya ce lokaci kaza an so a yi kaza sai Allah ko manzansa mun yi bayani ba so ɗaya ba so biyu ba akwai al'usulus sitta wanda duk wani abu mai sunan ibada to za ka ɗauko shi ka ɗora shi akan wannan sikeli in ka ga ya yi daidai to ci gaba da yin wannan ibada ibada ce wadda Allah ya shar'anta kuma in ka tsarkake niyya za ka samu sakamako akan ta a gobe kiyama amma matukar wannan ibada idan ka azata akan wannan sikeli ka ga ba ta yi daidai ba to ima za ka sauke ko da ka shekarar 1000 kana wannan ibada Allah ba zai karba maka daidai da misqala zarra saboda ubangiji ta'ala mai kyau yake bukata tacecce yake so ba a bashi gaban kaikai wala ta yamma mul khabisa minhu tunfiqu domin ita ibada abu ce wanda Allah ya shar'anta kuma ya turo manzo na musamman takanas domin ya karantar da mu yanda zamu bauta ma ubangijin mu wannan manzo ya zo ya cika sakon da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya turo shi da shi domin ya fada a cikin hudubarsa ta bankwana a ranar arafa ya fada ga sahabbansa yake ce da su ku san da cewa a ranar kiyama ubangijinku zai tseda ku ya yi muku tambaya game da ni shin na isar muku da sakonsa ko ban isar ba wace amsa za ku ba ubangijinku suka ce wallahi mun shaida mun tabbatar da cewa amanar da ubangijinka ya aza maka ka isar sakon da ya dora maka ka isar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan ya daga yatsarsa sama yana nunawa yana cewa allahumma shahad hal ballagtu allahumma shahad hal ballagtu yana cewa ya Allah ka shaida bayinka suna tabbatar da cewa na isar da sakonka to haka a cikin sahihu muslim hadisi ne tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada cewa babu wani abu da zai kusantar da ku da ubangijin a gobe kiyama yace face na bayyana mu yace babu daidai da wani abu wanda zai nisanta ku da ubangijinku, yace face na tsawatar da ku game da shi. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika sakonsa. An gane ku? Iya abin da yake kanmu, duk abin da zamu aikata mai sunan ibada, mu tsaya mu tantance cewa wannan ibada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar. Domin ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Duk wanda ya aikata aiki, aikin da babu umarnin mu a kansa, to za a watsar masa da aikin sa, Allah ba zai karba ba. Duk ibadar da mutum zai yi in dai bata dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi tallahi koda ya shekara 1000 yana wannan ibada, Allah ba zai karba masa ba, ko mun kyawun niyyarsa. Wanda ya ishe mu dalili hadisin da ke cikin Sahihul Bukhari, a ranar layya bayan an gama sallar Idi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na khutuba, a cikin khutubarsa sai ya faɗa cewa duk wanda ya sake yayin kalayyarsa kafin a gama sallar Idi, manzon Allah ya ce ya tabbata cewa nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba laye ba ce. Wanda ku yayin kalayyarsa bayan gama sallar Idi, manzon Allah ya ce shi ne ya dace ma sunnar mu, ma'ana shi ne ya yi layya. A lokacin nan wani sahabi shi ne Abu Burda ibn Niyar, Allah ya kara masa yadda, ya tashi ya tsaya ya ce ya Rasulallahi ni tuntuna an yi an gama. Ya ce ya Rasulallahi kafin mu fito sallar Idi na yanka layyata, amma sababin abin da ya sa na yi sammako game da yanka layyata, ya ce ina da makwabta talakawa ne, ina buƙatar naman layyata ya fara zuwa bakinsu kafin nauni ya je, kaji sababin abin da ya sa na yanka. Manzon Allah ya ce masa shatuka shatu lahami, ragonka da ka yanka, manzon Allah ya ce nama ne ba layya ba ce. Ya ce to ya Rasulallah ina da wani ɗan bunsuru bai shekare ba amma fa ƙoshashe ne yana da mai. Manzon Allah ya ce je ka kai an maka rangwame ka yanka shi a matsayin layya, amma har izuwa kiyama baya halatta wani ya yanka akuya ko ɗan akuya wanda bai shekare ba a matsayin layya. To kaga a nan wannan sahabi kyawun niyya ne gare shi, amma wannan kyawun niyya nashi bai mai da aikin da ya yi na bid'a ya zama ibada, domin ita layya Allah ya ƙayyade mana lokacin da ake yanka ta akan harshen manzonsa shine bayan gama sallar Idi. Duk wanda ya yanka layya kafin a gama sallar Idi dai nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba layya ba ce. To don haka a takaice, duk wani abu mai sunan ibada dole ka dora shi akan wannan mizani da ake kiran shi al-usulus sitta. Farko wato shine jinsi, babu wani wanda ya isa ya ba wata ibada jinsi ya ce da iri kaza za a yi sai Allah ko manzansa. Don haka wane ne ya nuna mana cewa ga jinsin dabobin da ake yin layya da su? Ubangiji ta'ala a cikin suratul hajji, haka kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda ya ce liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kamar yanda ya ce wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هكا منزل شي صلى الله عليه وسلم a cikin sunna ingantacciya ya nuna mana layya bata inganta sai da ɗaya daga cikin bahimatul an'am, imma raqumma ko shanu ko tumaki ko awaki, duk wanda yayi layya ba ɗaya daga cikin waɗannan dabobi guda hudu to ba layya bace, ko yayi Allah ba zai karba masa ba. Kaga kenan ba wanda ya isa ya ba wata ibada jinsi ya ce da kaza za a yi sai Allah ko manzansa. Waye ba mu, waye ba mu cewa zakka ta hudda kai wadda ake fitarwa a ƙarshen Ramadan, cewa da abinci ake fitar da ita nau'ikan abinci? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya nuna mana cewa Allah ya farlanta mana zakkar kunu akan kowane musulmi, da ko bawa, namiji ko mace, yaro ko karami, matafiyi ko mazauni. ya nuna mana cewa nau'i na abinci imma alkama ko dabino ko azzabib ko al'aqib. Yau inda za a wayi gari ranar Idi ka ce ai kai zakkar kuno kawai sukari za ka fitar da shi, to ko da ka fitar da sukari wannan zakka ba ta yi ba, saboda ba shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a fitar kuma sukari ba abinci bane ba. Amma duk wani abu mai sunan abinci shine za ka fitar, hatsi ne ko dawa ko alkama ko shinkafa ko makaroni ko menene, in dai abinci ne to shine ake fitarwa a matsayin zakka ta budda kai. To haka abu na biyu wato shine adadi, ba wanda ya isa ya ba ibada adadi face Allah ko manzansa, kace kaza za a yi to baka isa ba, sai idan Allah ne ya ce kaza za a yi ko manzansa. Idan muka dauki waɗannan salloli na lokaci biyar, azzahar raka'a hudu, la'asar hudu, isha hudu, magarba uku, asuba biyu, wane ne ya bamu wannan adadi? Allah ne ya bamu akan harshen manzansa, manzansa ya bayyana mana cewa kowace sallah daga cikin sallolin nan guda biyar ga adadinta. Idan ka ce azzahar kai shida za ka yi ko takwas za ka yi, to in ka yi Allah ba zai karba ba, domin ka wuce adadin da Allah ya bada. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani balaraban ƙauye ya nemi cewa a nuna masa yadda arwalla take, manzon Allah ya wanke hannuwansa su uku zuwa tsintsiyar hannu, ya kurkure baki ya shaka su uku, ya wanke fuska su uku, ya wanke hannunsa na dama zuwa gwiwar hannu su uku na hagun, kazalika ya shafa ruwa a kai, ya shafa a kunne, ya wanke kafar dama, ya wanke ta hagu. Manzon Allah sai ya ce yake cewa duk wanda famanta adda zalika faqad asaa wa zalama aw kama qala. Manzon Allah ya ce duk wanda ya ketare haka, manzon Allah ya ce ya munana kuma ya zalunci kansa. Wane ne ya bamu adadin gabaƙuwan da ake wankewa a cikin arwalla, ko mu ce gabban da ake wankewa a cikin arwalla cewa su uku ake wanke su? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu wannan adadi. Akwai gabar da ake wankewa su biyu, kamar yadda arwalla kusan kala hudu ce, wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda hadisan gabaɗaya suna cikin Sahihul Bukhari. To dan haka a takaice, abu na biyu mu san da cewa ba wanda ya isa ya ba ibada adadi sai Allah ko manzansa. Duk wanda ya ce je ka kai adadi kaza, sai ka ce shin Allah ne ya bada adadin ko manzansa? Idan bai zo maka da wani dalili, to bari wannan ibada kofa bude ka yi iya iyawarka. Abu na uku wato shine zamani, babu wanda ya isa ya ba ibada zamani face Allah ko manzansa. Duk wanda ya ce maka a lokaci kaza za a yi, to tambaye shi shin Allah ne ya bada wannan lokaci ko manzansa? Waye ba mu zamanin da alhazzai suke tsayuwa Arafa shine ranar 9 ga watan Zulhijja? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. Wane ne ya bayyana mana watan da Allah ya farlanta mana cewa mu azumce shi gaba daya, cewa shine watan 9 a musulunci, watan Ramadan? Wane ne ya ba mu wannan daga cikin watanni 12? Ubangiji ta'ala shine ya bayyana mana shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Allah ne ya bamu wannan zamani. Azzahar wane ne ya bamu cewa lokacin ta shine bayan gushewar rana? Wane ne ya bamu cewa la'asar sai idan inuwar mutum ta kai tsawon sa? Wane ne ya bamu lokacin magriba cewa sai idan kaskon rana ya bace? Wane ne ya bamu lokacin sallar isha cewa sai idan hantsin gwamro ya fake? Wane ne ya bamu lokacin sallar asuba cewa idan alfajir yake to lokacin ta yi? Allah ne ya bamu wannan lokaci akan harshen manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wane ne ya bamu zamanin cewa zakkar kuno a ranar Idi idan aka wayi gari tana zamantowa wajibi, kuma kafin aje sallar Idi ake bukatar a bayar da ita ga wanda ya cancanta a bashi? In kai sake sai bayan gama sallar Idi ko ka bada ba zakka bace ba, sadaka ce daga cikin sadakoki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. Dan haka a takaice, sikeli na uku, ba wanda ya isa ya ba ibada zamani face Allah ko manzansa. Duk wanda ya ce maka a lokaci kaza za a yi, sai ka ce masa to Allah ne ya ce a yi a lokacin ko manzansa? dan haka shi da yace a ƙarshen shekara an so ayi azumi da farkon kamawarta, to wannan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kebantar ƙarshen shekara ko farkon ta game da wani azumi na musamman. Sannan mizani na hudu, wato shine wuri, ba wanda ya isa ya ba ibada wuri yace a wuri kaza za a yi sai Allah ko manzon sa. Waye kebance mana wannan daji wanda ke birnin Makka cewa a ran 9 ga wata Alhazzai su zo su tsaya ana wurin da ake kiran shi Arafa? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kayyade mana wannan wuri, ya nuna mana cewa nan shine Arafa, kuma nan ne ya zama wajibi ko mu ce rukuni ne daga cikin rukunnan haji cewa Alhazzai a ran 9 ga wata su zo su tsaya anan a cikin yini ko a cikin dare. Duk wanda yayi haji ya gama, in dai bai yi tsayuwa Arafa to ba shi da haji. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya anan sai yake cewa waqaftu hahuna wa Arafa kulluha mawqif. Inda yau zaka ce a wuri kaza ya kamata ku zo ku tsaya, sai mu ce to wannan wuri da kace a zo a tsaya Allah ne yace a zo a tsaya ko manzon sa? Idan babu dalili aya ta alqur'ani ko hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ko ka tsaya Allah ba zai karba ba. An gane ku? Kenan abu na hudu shine wuri. Wato abu wanda yake na biyar wato shine kaifiya. Ba wanda ya isa ya ce kaza za a yi, ma'ana ka fara da kaza sannan karshe ka gama da kaza. Yanzu waye nuna mana kaifiyar yanda ake sallah cewa idan za mu yi sallah farko za mu fuskanci alƙibla? Idan mun fuskanci alƙibla za mu yi takbiratul ihram mu daga hannuwanmu, mu karanta fatiha, sannan bayan fatiha mu karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani. Bayan haka mu sunkuya mu yi ruku'u, in mun dago daga ruku'u mu je mu yi sujada, in mun dago daga sujada ta farko za mu zauna sannan mu koma sujada ta biyu, kuma a ƙarshe gaya za mu yi sallama. Waye nuna mana kaifiyar yanda ake sallah? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan ka zo da wata kaifiya ka ce kaza za a fara sannan a yi kaza sannan a yi kaza, sai mu tambaye ka shin Allah ne ya ce haka za a yi, a fara da kaza sannan a yi kaza sannan a yi kaza? In babu dalili alqur'ani ko sunna za mu watsar maka da kayanka, domin ba wanda ya isa ya ba ibada kaifiya face Allah ko manzon sa. An gane ku? Dan haka wanda zai baka addu'a ya ce a tsaye ake yin ta, ko kuma a gurfani, ko kuma sai an hauturi, ko sai an yi kaza, ko sai lokacin da rana take hudowa, ko kuma da baya, ko kuma sai ka rintse ido, to wannan duka watsar masa da kayansa. An gane ku? Abu wanda yake na shida kenan, mun zana da adadi da jinsi da wuri da zamani da kaifiya sannan da wato adadi sannan jinsi sannan kaifiya sannan zamani sannan wuri. Na cikon shidar ya kwanta mana daga cikin al'usulus sita a lokaci, haka ne? An gane ku? Lokaci kenan. Sai ka ce lokaci, ba ibada lokaci, ba wanda ya isa ya bata banda Allah ko manzon sa. Abu na biyu jinsi, mutum ya ce da irin abu kaza za a yi, an gane ku? Sai Allah ko manzon sa. Abu na uku adadi, ba wanda ya isa ya ba ibada adadi ya ce gwalgwadon kaza za a yi, sai Allah ko manzon sa. Abu na hudu wato shine kaifiya, a ce daga kaza za a fara sannan a ƙarshe a gama da kaza, sai Allah ko manzon sa. Abu na biyar shine wuri, ba wanda ya isa ya ba ibada wuri ya ce a wuri kaza za a yi, sai Allah ko manzon sa. Na shida wato shine zamani, ba wanda zai ce a lokaci kaza za a yi face Allah ko manzon sa. A darasi da ya gabata ba lokaci bane ba sababi ne, na cikon shida shine sababi. Waya nuna mana cewa idan mun shiga masallaci da nihin zama baya halatta mu zauna sai mun yi raka'a biyu, wadda ake kiranta tahiyatul masjid? Allah ne ya bamu wannan sababi. Na cewa sababin wannan nafila shine shiga masallaci da nihin zama. Idan ka shiga masallaci, misali ka shigo wannan masallaci ta wannan kofa domin ka fita ta wannan kofa, ba shar'anta maka ba yin tahiyatul masjid. amma da zaran ka shigo masallaci da nihin ka zauna kuma kana da arwallatu baya halatta ka zauna sai kai nafila raka'a biyu ita ce tahiyatul masjid kenan sababi adadi jinsi kaifiya zaman makan wannan shiddan kenan sababi da adadi da jinsi da kaifiya da zamani da wuri wannan sune ake kira kenan al-usulus sitta a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala mun gama baban da ke bayani game da wato haramcin sanya tufafi na al-harir wato ga mazaje da kuma haramcin zama a kansa ko kuma a yi kulo a jinginu zuwa gare shi tare da cewa nau'in tufafin nan da Allah ya haramta ma maza muminai to matan muminai Allah ya halitta musu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hadisi ne wanda Aliyu Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike tufafi na al-hariri da hannunsa na dama manzon Allah ya daga sannan a hannunsa na hagu manzon Allah sai ya daga zinare manzon Allah sai yake cewa inna hazaini lalle waɗannan abubuwa guda biyu manzon Allah yace haramun ala zukuri ummati haramun ne ga mazan al'ummata kaga a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana wanda haramcin ya shafa su ne mazaje daga cikin wannan al'umma a matsayinka na namiji mumini baya halatta ka sanya tufafi na al-hariri kuma baya halatta ka sanya koda zobe ne na zinare baya halatta amma mace mumina Allah ya halitta mata za ta yi ado na al-hariri za ta iya koda takalmi ne na zinare ta kan iya yi Allah ya halitta mata haka a hadisi na gaba hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dhukuri ummati manzon Allah yace an haramta tufafi na al-hariri da zinare ga mazan al'ummata sai yace wa uhilla li inasihim amma an halitta ma matansu an gane ko an halitta ma matansu dan haka muminai a nan duniya Allah ya haramta mana sanya tufafi na al-hariri an haramta mana yin ado da zinare to amma yana daga cikin kayan ni'ima da Allah ya tanada mana a gobe kiyama a gidan aljanna kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa inna allaha yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir haka a cikin suratu fatir jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir don haka mumini a aljanna Allah zai masa ado wato na wari-wari waɗanda suke na zinare kuma Allah zai tufatar da mumini a aljanna tufafi na al-hariri fatan mu Allah ya mana kawa ta zinare ya tufatar da mu da irin wannan tufafi a gobe kiyama sakamakon duk wanda ya halitta ma kansa sanya wannan tufafi na al-hariri a nan duniya ko yin ado da zinare matukar ya halitta ma kansa to Allah ya haramta masa aljanna a gobe kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa innama yalbasul harira man la khalaqa lahu a wata riwaya man la khalaqa lahu fil akhirah manzon Allah yace ku san da cewa kadai wanda ke sanya tufafin al-hariri shine mutumin da bashi da rabo a gobe kiyama sai wanda ba shi da rabo a gobe kiyama shine yake halitta ma kansa sanya wannan tufafi za mu tashi babe na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu jawazi lubsil hariri liman bihi hakka ana Anas radiyallahu anhu annahu qala رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لهكة بهما متفق عليه malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin sanya tufafi na alhariri liman bihi hikka ga wanda yake da cutar kazuwa. An san kazuwa? Kazuwa wani nau'i ne na rashin lafiya, kuraje ne sukan fito a jikin dan adam, za su ringa cabkewa kuma wani lokaci su ringa mugunya, kuma sai zafin kaikai. Wanda kuma ita kazuwa ba komai yake janyo ta galibi illa wato datti ga wanda baya tsaftace jikinsa. Duk mutumin da yake zama da datti a jikinsa to galibi cutar kazuwa za ta kama shi, dauda take janyo ta. To shine anan malam yace babi ne wanda ke bayani game da halaccin sanya tufafi na alhariri liman bihi hikka ga wanda yake da rashin lafiya ta kazuwa tare da shi. To ya halatta ya sanya tufafin alhariri domin tufafin alhariri yakan magance wannan rashin lafiya ya dan saukaka ta. Me yasa? Saboda shi tufafin alhariri yana da laushi, laushi wanda yake ya kai matuka, sannan kuma yana da sanyaya jiki, domin in ka sanya shi za ka ringa jin sanyi yana ratsa jikinka. Shi kuma kaikai da jikin dan adam yake, ba komai yake motsa shi illa gumi. Gumi ya fi motsa kaikai a jikin dan adam, amma matukar jikin dan adam yana jin sanyi to babu wani kaikai zai kwanta. To don haka shi tufafi na alhariri yakan yi maganin kazuwa. Idan mutum ya sanya, gangan jikin shi zai samu laushi, wannan zai samu wato shine sanyi, sanyin da zai dan saukaka masa wannan kaikai. Kuma haka tufafi in mai kaushi ne to yakan tada kaikai a jikin dan adam, amma duk tufafi wanda yake mai laushi to baya tada kaikai, musamman ga wanda yake da kuraje a jikinsa. To shine anan Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Az-Zubair ibn al-Awwam da Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara musu yadda, wanda gaba ɗayan su suna daga cikin wanda aka musu albishir da gidan aljanna tun suna raye, da Az-Zubair ibn al-Awwam da Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara musu yadda sun kai kukan cewa kazuwa ta dame su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya musu rango mai fi lubusil hariri li hikkatin bihima game da sanya tufafi na alhariri saboda kazuwar da take tare da su. Manzon Allah yace ku je ku sa ba laifi. An gane ku? To wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin wasu al'amurra guda hudu, kamar yadda malamai suka yi bayani aka toge aka yi rangwame game da sanya tufafi na alhariri. Al'amari na farko shine kenan, idan mutum yana da rashin lafiya ta kuraje musamman kazuwa, to ba laifi yakan iya sanya tufafi na alhariri a matsayin magani ne, a matsayinsa na namiji yana iya sawa. Al'amari na biyu, alhariri in dai bai wuce ba gwalgwadon yatsa guda hudu, to wannan shi ma ya halatta mutum ya yi adan riga da shi. An gane ku? Kamar misali cin baki na riga, ko kuma surfani, ko mu ce zubi da ake ma tufafi. To ba laifi in dai bai wuce ba gwalgwadon yatsa guda hudu, to wannan ya halatta, kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kayyade in dai bai wuce yatsa hudu to ba laifi mutum yakan yi ma, yana iya ma rigarsa ado da alhariri a matsayin shi na namiji. Amma in ya wuce gwalgwadon yatsa hudu to baya halatta. Sannan al'amari na uku, ba laifi idan alharirin an gauraya shi da auduga ko da audugar gashi wadda ake yanka daga jikin dabobi da ake saka tufafi, to ba laifi akan iya gaurayawa da alhariri a saka tufafin, amma sharadi ya zamanto audugar ta yi alharirin yawa. Idan alharirin ya fi audugar yawa to baya halatta. Hali na hudu, kamar yadda malamai suka yi bayani a fagen daga, ba laifi mumini yakan iya sanya tufafi na alhariri domin ya bakanta ma arni rai. An gane ku? Domin ka nuna masa cewa kai kai ne, don haka in a fagen daga ne ba laifi mumini yakan iya sanya tufafi na alhariri domin ya ma kafiri alfahari ya bakanta masa zuciya. To amma bayan waɗannan halaye guda hudu kwata-kwata baya halatta mumini ya sanya tufafi na alhariri. Da fatan mun kiyaye al'amuran guda hudu kenan. Na farko, idan mutum yana da rashin lafiya ta kuraje, to ba laifi yakan iya sanyawa domin ya sauƙaƙa masa wannan rashin lafiya da izinin Allah. Hali na biyu, in dai bai wuce yatsa hudu ba laifi zaka iya yin ado a jikin rigarka. Hali na uku, in ya zamanto an gauraya shi ne da auduga ko audugar gashi, sharadi kuma ya zamanto audugar ta fi yawa, shi ma ba laifi. Hali na hudu kenan a fagen hwama, ba laifi mumini yana iya sanya tufafi na alhariri domin ya bakanta ma arni rai. To shine anan kenan malam ya zo mana da wannan hadisi na Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Az-Zubair ibn al-Awwam da Abdurrahman ibn Auf, Allah ya yadda da su, rangwamen sanya tufafi na alhariri li hikkatin bihima, saboda kazuwar da take tare da su. Babun nahayi aniftirashi juludin numuri, babun nahayi aniftirashi juludin numuri war rukubi alaiha. An Muawiyata radiyallahu anhu annahu qala, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, la tarkabu lakhazza walan nimar. Hadithun hasanun rawahu Abu Dawud wa ghayruhu bi isnadin hasan. Wa ana abil malihi ana abihi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an juludi siba'a. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i bi asanid sihah. Wa fi riwayatin li Tirmidhi naha an juludi siba'i an tuftarash. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hani game da shimfiɗa fatu waɗanda suke na damusa da mutum ya hau ya zauna a kan. Manzon Allah ya yi hanin mutum ya shimfiɗa fatar damusa ya zauna a kanta. Lafazin annumur jam'i ne na namir. Idan aka ce namir, wato ita ce damusa. Domin yin ado da fatar damusa mutum ya sanya a jikinsa ko ya ringa shimfiɗa yana zama a kanta, ɗabi'a ce da al'ada ta arna, ba ta mumine ba ce. Kamar yadda shugaban wata ƙasa na Congo Brazzaville, Zaire, ita ce ai Congo Brazzaville ko Zaire, shine Mobutu wanda yake sanya tufafi. To a takaice dai ai an san sunan shi kenan Mobutu, ai kan sanya tufafi waɗanda suke masu nau'in wannan kin damusa. To su waɗancan sarakuna na arna a da, fatar damusar ita ce ake jemewa da ita suke sanyawa a jikinta, kuma a kanta suke hawa suke zaunawa. To don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hane mu, domin haramun ne mumini ya yi kamantacceniya da arni, kwata-kwata baya halatta. Kuma su arna da suke sanya fatar damusa ko suke shimfiɗawa su zauna a kanta, wato suna yin haka ne don jiji da kai da alfahari, wanda jiji da kai da alfahari ba ɗabi'a ba ce ba ta mumini. To shine anan malam ya yi babi na musamman, baban da ke hani game da shimfiɗa fatar damusa da hawa kanta mutum ya zauna, kwata-kwata baya halatta. Ba ma ta damusa ba, har sauran danginta, misali irin su zaki da sauransu, wannan kwata-kwata su ma baya halatta mutum ya sanya, ma'ana ya sanya fatarsu ko kuma ya shimfiɗa ya zauna a kanta, baya halatta. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Muawiya, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tarkabu lakhazza. Manzon Allah ya ce kada ku hau shimfiɗa ta alhariri ku zauna. Kamar yadda baya halatta mu sanya tufafi na alhariri, haka baya halatta mu shimfiɗa shi mu hau kan mu zauna. Haka baya halatta mu yi fulo da shi mu ringa jinginuwa a jikinsa, kamar yadda bayani ya gabata. Lafazin al-khazz suna ne daga cikin sunayen alhariri. don haka ake kiran tsutsar da take fitar da wannan zare ake kiranta dudatul khaz. An gane ku? Shine yace la tarkabul khazza, manzo Allah yace kar ku haushin fuda ta alhariri ku zauna, sai yace walan nimar ko fatar damusa, manzo Allah yace kar ku hau ku zauna. Kaga an ce kar ka hau ka zauna, to ina ga sanyawa a jiki? Ina ga sanyawa a jiki? Kwata kwata baya halatta. Wannan la'anan nahiya ce, hani ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa kar mu hau shimfuda ta alhariri mu zauna, kuma kar mu hau fatar damusa mu zauna. Domin su a wancan lokaci don nuna alfahari da jiji da kai, mutum in ya isa shimfudar zaman shi ma ta alhariri yake, shimfudar da yake dorawa akan sirdin dabbarsa ta alhariri yake. To don haka sai aka haramta mana mu saka a jikinmu, aka haramta mana mu yi shimfuda mu hau mu zauna. To haka an haramta mana fatar damusa mu hau mu zauna, ko mu dinka ta musa a jiki. Malam na faɗa cewa hadisi ne kyakkyawa, al-Imamu Abu Dawud da ma wani daga cikin malamai suka fitar suka rawaito da wannan hadisi da dangane kyakkyawa. Haka hadisi na biyu a baban hadisin Abul Mali daga mahaifinsa Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an juludis sibahi, manzon Allah ya yi hani game da wato zama akan fatun namun daji. Idan aka ce asiba su ne dabobin daji waɗanda suke masu fada mutum, kamar irinsu damusa, irinsu zaki, irinsu kelkeci da sauransu, waɗannan su ne ake kiransu da asiba. An gane ku? Lafazin asiba jami'i ne na sabu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa ma akala sabu illa ma zakaitu, don haka kare shi ma yana daga cikin asiba, dabobi waɗanda suke masu fada mutum. Menene hikima da ta sa aka haramta mana zama akan fatun asiba, namun daji da sanyawa a jiki? Na daga cikin hikimar domin najasa ce, domin dabobi ne wanda yanka baya halitta su, haramun ne. Ko kayan ka zaki, ko kayan ka damusa baya halitta ka ci, wannan fata najasa ce, ko ka je mai ta matsayin najasa take. To ya dace a matsayinka na mumini a ce ka sanya tufafi wanda najasa ne, ko a ce ka hau kan najasa ka zauna? Kwata kwata baya halatta. Kuma sannan da cewa su masu sanya, masu je mai irin wannan fata su dinka su sa a jikinsu, ko su yi shimfuda su zauna, suna nuna alfahari ne da jiji da kai, wanda wannan ko ba dabi'a bace ta mumini. Don haka a takaice wannan lafazi yana nuna mana ba ma fatar damusa ba, danginta gaba ɗaya baya halatta mutum ya shimfida irin wannan fata ya zauna, ko ya dinka ya sa a jikinsa, kamar zaki, kamar kelkeci da sauransu. Shine malam sai yake faɗa cewa al-Imamu Abu Dawud da al-Imamu Tirmidhi da al-Imamu Nasa'i su suka rawaito wannan hadisi da dangane ba ɗaya ba biyu ba, kuma ingantattu. A wata riwaya ta al-Imamu Tirmidhi sai ya ce naha an juludis sibai an tuftarasha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a shimfuda, game da shimfuda fatin wato namun daji irin su zaki da damusa da sauransu, manzon Allah ya yi hanin a shimfuda a zauna aka. Don haka kenan muna cikin kitabul libas, karda mu manta. Kamar yadda baya halatta mu dinka wannan fata mu saka a jikinmu, to haka baya halatta mu shimfuda mu zauna a kansu. Amma idan fata ce ta kankanan dabobi wanda Allah ya halitta mana, ko mu ce ta dabobin da Allah ya halitta mana, kamar raƙuma, kamar shanu, kamar tumaki, kamar awaki, to waɗannan idan an je mai fatar su ya halatta mutum ya saka, saboda dabobi ne wanda yanka na halitta su. An gane ku? Wanda kuma koma mutuwa ta yi dabbar, kamar misali raƙumi, ko saniya, ko tinkiya, ko akuya, to yana halatta mu feɗe mu ɗau fatar mu jeme. Matuƙar mun jeme ta, to ta tsarkaka, muna iya ɗinkawa mu saka a jikinmu, sannan muna iya shimfiɗawa mu hau mu zauna. Amma su dabobin da ake kiransu asiba, to wannan baya halatta mu ɗinka wannan tufafi mu saka a jikinmu. Me yasa? Saboda Allah ya haramta su. Allah ya haramta, ya haramta mana su. Ko kayanka baya halatta ka ci, ko kayanka zaki, ko kayanka damusa, ko bismillah dubu kai, wannan ba ta halatta maka wannan dabba. Dan haka fatar ta kuma najasa ce, ko kaje mai najasa ce, baya halatta ka hau ka zauna, baya halatta kuma ka dinka ka saka a jikinka. Babu ma yaqulu idza labisa thawban jadida an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama idza stajadda thawban sammahu bismi imamatan aw qamisan aw rida yaqul allahumma lakal hamd anta khasawtani as'aluka khayrahu wa khayra ma suni ala وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da abinda ya dace mumini ya fada lokacin da ya saka sababbin tufafi a jikinsa ma'ana lokacin da zai sanya tufafi sababbi a jikinsa to ga addu'ar da ya dace ya faɗa wanda aka sunnanta mana me zamu iya fa'idanta akan wannan babi farko menene zamu iya fahimta ma'ana musulunci addini ne wanda yake da shumuliya game dukkan wani bangare na rayuwa na mumini musulunci bai bar mu ba sai da ya tsara mana cewa ga yanda ya dace mu daidai da tufafi da za mu saka a jikinmu to musulunci bai kyale mu ba sai da ya nuna mana ga yanda za mu saka wannan tufafi idan za mu sanya a jikinmu sannan kuma ga addu'ar da aka sunnanta mana mu kaga anan ana ma maganar sababbin tufafi in kai to cewa ga addu'a ta musamman wanda za ka yi lokacin da za ka saka wannan tufafi don haka rayuwar mumini gaba ɗaya ibada ce wanda in zaka kwanta ga addu'ar da aka sunnanta mana mu idan kana cikin bacci ka dan firgita ko kuma ka falka a cikin dare zaka yi qiyamul layl ga addu'ar da zaka yi ga addu'a ta kwanci ga addu'a ta tashi idan ka tashi in ban daki zaka je ga addu'ar da zaka yi idan zaka fito ga addu'ar da zaka yi idan zaka fara arwalla ga addu'ar da zaka yi in ka gama arwalla ga addu'ar da zaka yi idan zaka fara sallah ga addu'ar da zaka yi idan zaka fita daga gida ga addu'ar da zaka yi idan zaka hau abun hawa ga addu'ar da zaka yi akan in mudibi ka diba ga addu'ar da zaka yi akan hanyar ka in ka hadu da wani mai rashin lafiya ga addu'ar da zaka yi in kasuwa zaka shiga ga addu'ar da zaka yi musulunci bai bar mu ba kowane bangare na rayuwa sai da ya tsara mana cewa ga yanda zamu shine anan babe ne na musamman mallan yayi abinda ya dace mumini ya fada lokacin da zai saka sababbin tufafi a jikinsa ga addu'ar da aka sunnanta masa shine mallan ya shigo mana da hadisin Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza stajadda thawban wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya sabanta tufafi ma'ana ya dinka sababbin tufafi in zai saka a jikinsa sammahu bismihi manzon Allah yakan ambaci wannan tufafi da sunansa imamatan shin rawani ne in rawani ne manzon Allah sai ya ce wannan dai rawani ne idan zai nada kuma sannan yayi addu'ar au kamisan ko kuma riga idan zai saka wannan sabuwar riga a jikinsa sai ya ce wannan dai riga ce au rida'an ko mayafi to haka misali in hula ce kai sabuwa in zaka dora ta akan ka sai ka ce wannan dai hula ce ka ambaci sunanta idan takalmi ne kai sabo zaka sanya a jikinka shi ma sai ka ambace shi da sunansa idan wando ne sai ka ambace shi da sunansa idan babbar riga ce sai ka ce wannan dai malin malin ce idan jallabiya ce ita ma ka ambace ta da sunanta shine anan Abu Sa'id yace mana idza stajadda thawban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya sabanta tufafi ma'ana ya dinka sababbin tufafi sammahu bismihi sai ya ambaci wannan tufafi da sunansa wanda aka san shi imamatan shin rawani ne au kamisan ko riga au rida'an ko mayafi yaqulu a lokacin nan yana fada sai ya ce allahumma lakal hamdu ya Allah dukkan wani dangi ne yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne gare ka ma'ana kai kadai ka cancanci a yabe ka sawa'an a cikin sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira ba wanda ya cancanci a yabe shi banda Ubangiji subhanahu wataala duk wani dangi ne yabo gaba daya to a farko wanda ya cancanta a sarrafa masa wannan yabo shine Ubangijin da ya halicci kowa da komai shine yace wa huwa Allahu la ilaha illahu lahu alhamdu fil ula wal akhira shine Allah Allah da babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi sai yace lahu alhamdu fil ula wanda ya cancanci yabo a ta farko ita ce duniya wal akhira kuma shine ya cancanci yabo a gobe kiyama haka a cikin suratul saba yake cewa walahu alhamdu fis sama cikin suratul rum walahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiru walahu alhamdu ubangiji ta'ala shine ya cancanci yabo fis samawati a cikin samai bakwai wal ardi da kasai bakwai ubangiji ta'ala shine kadai ya cancanta a yabe shi duk wani dangi ne yabo kenan cancanta ne gare shi me yasa saboda tufafi ni'ima ce ta musamman wanda ubangiji subhanahu wataala ya jaddada mana ya faɗa a cikin suratul a'raf ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun ubangiji ta'ala yace ya bani adama yace ya ku ƴaƴan adam kada anzalna alaikum libasan ku tabbata cewa mu ne muka saukar muku da tufafi daga sama kar mu zaci cewa haka tufafin da muke sakawa a jikinmu a dinke aka yi ruwan su a asalin tufafin da muke sanyawa a jikinmu sababin su wato daga ruwan sama ne domin ruwan sama da Allah yake saukarwa shi yake tsirar da tsuro na auduga wanda auduga da ita kuma ake saka tufafi dabobi wanda Allah ya halitta wanda akan yanki gashin su a saka tufafi rayuwar su tana da alaka da ruwan sama da Allah yake saukarwa idan Allah ya saukar da ruwan sama dabobi za su samu abinci idan sun ci abinci gashin jikin su zai tohu wannan gashi na jikin su shine za a yanka kuma a saka tufafi wanda za mu saka a jikin mu dan haka Allah yace ya bani adama qad anzalna alaykum libasa ya ku ƴaƴan adam ku tabbata cewa mu ne muka saukar muku da tufafi na musamman daga sama warishan yuwari sawatikum tufafin da zai rufe muku al'aurar lafazin sawatikum saua ita ce al'aura al'aura ba a ambace ta da wannan suna saua domin duk mutumin da al'aurarsa ta bayyana turan shi zai yi baki ya samu damuwa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa li yuriyahuma sawatihima Iblis ya ingiza Adam da matarsa Hawwa game da cin itaciyar da Allah ya hane su ci domin ya nuna musu al'aurarsa ta bayyana suna cin wannan itaciya gaba ɗayan kayan jikinsu suka zube Ubangiji ta'ala sai yace wa tafika yakhsifani alaihima min waraqil janna kamar yanda ya faɗa fadallahuma bi gurur falamma dhaqa shajarata badat lahumu sawatuhuma wa tafika yakhsifani alaihima min waraqil janna wanadahuma rabbuhuma alam anhaquma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin to dan haka in aka ce saua ita ce al'aura me yasa aka ambace ta da wannan suna domin ran mutun yakan baci zuciyarsa ta yi baki ta yi duhu a sababin bayyanarta shine yace mana yuwari sawatikum tufafin da zai suturce al'aurar sai yace warisha ubangiji ta'ala yace ku tabbata cewa mu ne muka saukar muku da kayan ado idan aka ce arish ma'ana tufafi waɗanda suke na ado sai yace zalika khair wa libasu taqwa zalika khair Ubangiji ta'ala ya ce tufafi wanda yake na tsoron Allah shi ne ya fi alkhairi game da tufafin da muke sakawa ya rufe mana gangan jiki tufafi na farko tufafi wanda yake ɓoyayye shi ne ya kamata mu kula da shi mu ba shi mahimmanci sama da tufafi wanda yake bayyananne tufafi ɓoyayye shi ne tsoron Allah wanda yake kasancewa a cikin zuciyar mu ne to dan haka shine anan Allah ya cancanci mu yabe shi domin shine ya tufatar da mu wannan tufafi shine yace Allahumma lakal hamdu manzon Allah ya ce ya Allah dukkan wani dangi ne yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne gare ka sai ya ce anta ka sauta ne kai ne ka tufatar da ni wannan tufafi ba wani ƙarfi ba ne ba wani ƙarfi na ba ne ba wani wayo na ba ne ba wata dabara ta ba ce wallahi mun yi kaɗan wayonmu da dabararmu da ƙarfinmu ya tufatar da mu tufafi ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake keɓantar wanda ya ga dama daga cikin bayansa hadisi na cikin sahihu muslim riwaya ta abu zar Allah ya ƙara masa yadda wanda hadisi ne al-ilahi ko mu ce al-hadisi ne al-qudsi Ubangiji ta'ala na faɗa a hadisin da yake cewa ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu a tsake tsakin hadisin sai yake cewa ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksuku Ubangiji ta'ala yace ya ku bayina kullukum arin yace dukkan ku gaba ɗaya tsiraitattu ne illa man kasautuhu sai dai wanda na tufatar da shi Ubangiji ta'ala yace fastaksuni ku nemi tufatarwa ta aksukum in tufatar da ku kaga Allah ya nuna mana cewa gaba ɗaya mu tsiraitattu ne wayanka da dabararka da ƙarfinka yayi kaɗan ya baka damar da zaka tufatar da kanka matsayin tsiraitacce kake haka ka zo duniya haka kuma zaka koma zuwa ga Ubangijinka an gane ko kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala ni'ima ce tashi yake tufatar da bayansa shine yace kullukum arin dukkan ku gaba ɗayan ku tsiraitattu ne illa man kasautuhu sai dai wanda na tufatar da shi fastaksuni ku nemi tufatarwa ta aksukum in tufatar da ku dan haka yanda muka zo duniya a tsiraice haka zamu koma zuwa ga Ubangijinmu kuma abinda zai sa ka ƙara gane cewa tufafi ba karamar sutura bace ba karamar ni'ima bace za a wayi gari ranar kiyama kowa zai tashi yanda mahaifiyar shi ta haife shi haka zai tashi a ranar kiyama kamar yanda Allah ya faɗa walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka al-aya kowa haka zai tashi dan haka farkon wanda Allah zai tufatar da shi idan an yi busa ta tashi a ranar kiyama shine annabi Ibrahim alaihi salam kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan karamci ne wanda Allah yake banci badadin shi Ibrahim alaihi salam shine farkon wanda Allah zai tufatar da shi a ranar kiyama Aisha da taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa za a tada ku a ranar kiyama hufatan uratan gurula ba ku da takalma ba ku da tufafi kuma haka ba ku da sallatu haka za ku tashi kamar yanda kuka zo duniya haka za ku tashi a ranar kiyama Aisha ta ce ya Rasulullahi yanzu maza da mata junanmu yana kallon mu juna kowa al'auran shi a bayyane manzon Allah ya ce ya Aisha al'amarin ya wuce matsayin wani ya waiwaya ya kalli wani domin Allah ya faɗa li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowa lamarin da ke gabansa ya wadace shi maganar ka waiwaya ka kalli al'aura wani ma bata mata su ba to dan haka annabi Ibrahim alaihi salam shine farkon wanda Allah zai tufatar da shi a ranar kiyama wannan yana nuna mana tufafi ni'ima ce kuma wanda Allah yake keɓantar bayansa da ita kuma Allah ya ambata mana haka a cikin wata sura surar da wasu malamai suke kiranta da suratul ni'am saboda ni'imomin da Allah ya ambata a cikin wannan sura sun wuce a lissafa ita ce suratul nahl Ubangiji ta'ala na faɗa wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun to shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya saka sababbin tufafi a jikinsa manzon Allah yakan faɗa Allahumma lakal hamdu yace ya Allah duk wani dangi ne yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne gare ka anta kasautanihi kai ne ka tufatar da ni wannan tufafi kaga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farranta game da ƙarfinsa da dabararsa da wayansa ya mai da ni'ima ga wanda yake mai ita wanda daman dole ne mu yi furuci mu tabbatar da cewa duk wani abin da ke tare da mu na ni'ima to Allah ne ya jaddada mana kamar yanda ya faɗa wa ma bikum min ni'mati famin Allah, duk abin da ke tare da ku na ni'ima to daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne kuka same shi. Dan haka yace anta ka saute ni, kai ne ka tufatar da ni wannan tufafi. Sai yace as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan tufafi da alkhairin abin da aka dinka shi saboda shi. Sai yace wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu, ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da sharrin wannan tufafi da sharrin abinda aka dinka shi ko kace aka saka shi saboda shi. Saboda duk wani abu da ka sani wanda yake saman me akwai alkhairi a cikin shi akwai sharri. Tufafin da muke sakawa a jikin mu akwai alkhairi tattare da su akwai sharri. Yanzu misali anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari game da sharrin tufafi da sharrin abin da aka dinka shi saboda shi. Yanzu misali aka dinka maka wando, wandon ya wuce idan sau, kaga wannan sharri ne da mugunta. Idan kai wannan addu'a Allah sai ya fahimtar da kai ka datse kafar wandon, ka bayyanar da idanun sau. Kuma tufafi sharrin su yana daga cikin sharrin su, zaka saka tufafi a jikinka su burge ka sai su saka kana takama kana jiji da kai kana nuna isa, in ka shigo cikin jama'a ka ringa ganin kafi kowa kai kai ne tauraro. Kaga wannan sharri ne na ka saka tufafi a jikinka, wannan tufafi ya ringa sa maka wani nau'i na alfahari da jiji da kai da rena mutane. Sannan yana daga cikin sharri na tufafi, zaka iya saka tufafi, tufafin alhali akwai wani sinadari na guba a jikin shi wanda zai iya cutar da kai. To amma da mun san inda ake saka tufafi, mun san irin abubuwan da ake da su, kawo mana fa ake kawai wa mu saka a jikinmu, mu dinka mu saka a jikinmu. Ba mu san ba irin gubar da aka tsuma wannan tufafi da sauransu. To dan haka anan idan muka yi wannan addu'a, duk wani sharri da duk wani mugunta wanda tufafin yake tattare da shi, to Ubangiji subhanahu wata'ala da girman kudurar shi zai bamu kariya. Kuma alkhairin da yake tattare da wannan tufafi Ubangiji subhanahu wata'ala zai hada mu da shi. To wannan addu'a sunna ce ga duk mutumin da yayi sababbin tufafi zai saka a jikinsa, to an sunnanta masa yayi wannan addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake yin wannan addu'a. Kuma tare da cewa akwai addu'ar da in ka saka tufafin ka to ga addu'ar da aka sunnanta a yi, wanda ita wannan ba ta keɓanta ba da sababbin tufafi. To shine sai yake cewa babu istihbabil libtida'i bil yamini fil libas, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin farawa da dama a wajen sanya tufafi. Shine malam sai yake cewa hazal, an gane ko ma'ana hadisai sun gabata waɗanda za su iya zama a ƙarƙashin wannan babi. Malam ya yi babin ba tare da ya zo da daidai da hadisi ɗaya a ƙarƙashinsa, domin hadisai sun gabata a cikin babu istihbabi taqdimil yamini fi kulli ma huwa min babi takrim. A can akwai hadisi riwaya ta Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, hadisin na cikin sunanin Tirmidhi da sunanin Abi Dawud, hadisi ne ingantacce. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza labistum wa idza tawabba'tum fabda'u bi ayaminikum. Maza Allah yace in za ku sanya tufafi haka in za ku yi arwalla, maza Allah yace ku fara da damar. Idan za ka sanya riga, hannun dama ake buƙatar ka fara sawa kafin na hagu. Idan wando ne za ka sa, kafar dama ake buƙatar ka fara sawa kafin ta hagu. To haka in za ka tuɓe riga, hannun hagun za ka fara zarewa kafin na dama. Haka in za ka fitar da wando, kafar hagun ita za ka fara zarewa kafin ta dama. Shine na malam yayi babe wanda ke bayani game da mustahabbancin farawa da dama fil libasi a wajen sanya tufafi. Shine yace idza labistum wa idza tawabba'tum fabda'u bi ayaminikum. Manzo Allah yace in za ku sanya tufafi haka in za ku yi arwalla, ku fara da damar ku. Ne insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.